so jung zu sein wie Blue Jean Boy.
Blue Jean Boy.
Duba duba duba, duba duba duba, duba 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 da ba da e. Duba duba duba, duba 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 da e da tu da e.
Blue Jean Boy.
Duba duba duba, duba duba duba, duba 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 da ba da e. Du.